ma'aikata na nuna
salam
dole ne fa ku nuna
salam
yabiya ku ku nuna
salam
hankali ya auna
salam
dole ne ma in nuna
salam
ma'aikata na nuna salam
ashe wai ma'aikata kuwa da ranar sa
salam
har asiri kuwa ashe akwai nashi salam
ashe wai ma'aikata kuma da ranar ku
salam
har asoyayya kuma ashe akwai na ku salam
ashe wai ma'aikata kuma da ranar mu
salam har asoyayya kuma ashe akwai na shi salam
ma'aikaci na gaske komai kike bi dan sana baki shi bata ke yanki dattane ni nazo a tsuki komai ki so sana baki taki
sai ku dan kauci kuwa yazo yiyo na shi salo
ashe wai ma'aikaci mu madaranar mu
salo har asoyayya kuwa ashe akwai na shi salo
sana tane kin gannin nan akwai kudi abuna ta so miji mu dan huta jin dadi yana abuna
harbatin nan ne da saki zuciya ta banza ka wanke
sai ki dan amsa ko tawwa yana dan ce miki hello
ashe wai ma'aikata mu madaranar mu
salo har asoyayya kuwa ashe akwai na shi salo
mai akwai abuna bai yaudara akwai sitira ta hon gare na zauna
kallakan ka kalle na auna har zaka ci na ta hon na zauna
kin ga soyayya na tabbata akwai na wasalo
ashe wai ma'aikata mu madaranar mu
salo har asoyayya kuwa ashe akwai na shi salo ma'aikata na nuna
salam
dole ne fa ku nuna
salam
yabiya ku ku nuna
salam
hankali ya auna
salam
dole ne ma in nuna
salam
ma'aikata na nuna salam
ashe wai ma'aikata mu madaranar mu
salam har asoyayya kuwa ashe akwai na shi salam
malami zan koyar da ke abin da bakin manta shi ilimi abin so ayo ne kin ba samu gata
kamar ni jahila ce da zaka zo da wannan zance
babatan hakan na zo da nawa nuna salam
ashe wai ma'aikata mu madaranar mu
salam har asoyayya kuwa ashe akwai na shi salam
salam
ashe wai ma'aikata mu madaranar mu
salam har asoyayya kuwa ashe akwai na shi salam ma'aikata na nuna
salam
dole ne fa ku nuna
salam
yabiya ku ku nuna
salam
hankali ya auna
salam
dole ne ma in nuna
salam
ma'aikata na
salam ashe wai ma'aikata kuwa da ranar sa
salam
har asoyayya kuwa ashe akwai na shi salam
ashe wai ma'aikata kuma da ranar ku
salam
har asoyayya kuma ashe akwai na ku salam
ashe wai ma'aikata kuma da ranar mu
salam asoyayya kuwa ashe akwai na shi salo
salo salo